To kun kira taron manema labarai, ko me yasa kuka kira taron manema labarai?
To abinda muke so mu ga wa duniya, abinda ya faru game da samun shugaban PDP ba bi kaida ba, domin kaida shine an ba da wannan zuwa North East inda shugaba ya fito da shi Mu'azu. To su a can suka zaɓi mutane guda biyar, kowane state ya kawo suna banda Taraba wanda sun ce su ba sa bukata, sauran nan guda biyar sun kawo sunaye. To mun sa tsammani a cikin sunaye din nan za a zaɓa wanda zai shugabanci party, in kuma ba wanda aka samu ya dace za su sake mayarwa mutanen North East su gaya musu fa yawa goma ku kawo wasu ga dalili, ba a yi wannan ba, an kawo mutum wanda ba a san kowa ya kawo shi ba, an zo an labta mana mutum da bai dade a fatin ba, shine Senator Modu Sharif, ba a aiko shi daga jihan ba.
Mun samu labarin an ba kowa takardar sha'awar tsayawa takara.
Waya bayar?
Jam'iyya ce kuma ta bayar.
To su mu ba mu san yadda ya samu daman shiga ciki ba. Mu dai abinda mun sani, party sun aiko wa zonal office suna daga Adamawa, suna daga Bauchi, daga Borno, daga Gombe, da Yobe, Taraba ne babu. To sunayen kuma mun sani, sunayen daga Adamawa Wilberforce Jutta, daga Bauchi Shehu Gaban, daga Borno Engineer Abagana, daga Gombe Saidu Kumo, daga Yobe Girgiri Lawan. So waɗannan din akwai wasu sunaye daga baya ba mu sanu ba.
To kun ce Ali Madu Sharif ya murabus, me kuka hango zai faru yasa kuka ce ya sauka?
To mu ba za mu iya faɗi ga abinda zai faru ba. Mu dai tunda kun sani yanzu ko ina ba a amince da abinda ya faru ba, kowa yana kuka wannan ba a bi hanya ba, ba daidai ba. Ba za mu iya mu zanna kawai mu da muke cikin party din ba a yi wani abu ba, amma abinda za a yi ba yanzu ne za mu faɗa ba. Mu dai mun kira dukkan waɗanda suke cikin party, akwai constitutional group na party, kamar National Working Committee, kamar National Caucus, kamar Board of Trustees, da kuma Zonal and State, waɗannan constitutional bodies ne. Akwai kuma bodies, very important bodies, kamar Governors Forum, National Caucus, Ministerial Forum, da G84, waɗannan kuma they are very important. Mun kira a gare su duka a haɗa hannu a duba yaya za a gyara wannan.
Menene bukatar ku yanzu? Me kuke so Ali Madu Sharif yayi?
Bukatar mu shine muna son gyara ne. Mun rasa gwamnati saboda irin waɗannan, babu internal democracy. Kowa sai ya zo nan maimako ya je wajen jama'an shi, sai a zo a bashi takarda shine ko candidate ko shine wannan, ko a zo a yi primaries a nan. Wannan shine ya kawo muka rasa gwamnati. Saboda ka gyaran da ya kamata mu yi shine mu koma mu bi ka'idodi. Constitution namu yana nan da komai clearly. In an bi constitution nan ba za mu samu sabani ba, amma an zo an ki bin constitution ana yi abu na son zuci. To shi ya kawo wannan, shine muna so kar mu fara gyaran da irin haka. Ya kamata a fara gyaran da abin da ya kamata a bi constitution na party. Modu Sharif mutum ne da daraja a kasan nan, mutum da yayi governor so biyu, mutum yayi senator. Idan shi zai so ya rike darajan shi tunda jama'a sun yi kuka ba a sun shi, wallahi ya sauka lafiya, so zai rike darajan shi. Amma in yake dole zai sa kanshi a kan jama'a, to abin bai yi kyau ba.